Mama's voice to baby.
Eh, hey, baby, ane ya garin.
Baby, da Allah ina da ɗan wani matsala ne.
Matsala? Na me haka?
Baby, da Allah ujin tuke nake bukata saboda ka san ba na iya tambayan kowa kuɗi in ba kai ba.
Eh? Ujin tuke kina nufin in baki ujin tuke? Tap. Bayan na ce ina son ki kinki so na are you okay sai yanzu zaki dawo ki ce nauyin ki ni zan sauke ai ni ba taki ne ba tunda kin ki bani roke eh urgent tuke kaji wai ba ta urgent tuke ban ji da kyau ba
urgent tuke
kin ce mene
urgent tuke urgent tuke
san Allah ka rafada
urgent tuke
ko ban jinki
urgent tuke
kin ce mene
urgent tuke
ha kina aiki ma face bank kuma kin zo GT bank waye baki salary kina yin maula kuma in an baki sai kice a baki kari tutuke kike answer from everyone way zaki jajari gwamnati ta hana aikin banza ni ma haka naji agun Buhari eh urgent tuke kaji wai ba ta urgent tuke ban ji da kyau ba
urgent tuke
kin ce mene
urgent tuke urgent
san Allah ka rafada
urgent tuke
ko ban jinki You know they give body,
now why you be that?
Monkey they walk and babu they chop. If you check them very well,
now fuck up be that.
Wanda yeah yeah aiki ni aiki dokan kudi abiyashi.
Now balance be that.
Allah ba mu kudi mu temaki yang uwa kuma mu kashe.
Now flexing be that.
Kan kiti suya dole neki so you. Kafun kamore dole ne kamoru. Ai ko palo ma baya cika kyau. Sai an jera mishi yan kujeru. Kai dai yaro ne ma kudi kawai zaka samu mata dogaye da gajeru. Ya kudinka iya shagalinka in baka da shi a barka da bin faru ka kwaro.